بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم البعث والجزاء والنشور أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بركة مو دساكي هدوا أولنا بجري ميتارن البركة مسجد المهاجرين أولنا أنقوة تدن تدو أكرتي مكويو أتكيم ببامبر نيجاه مرادي أولنا كساتا متنجر أيو منا رانا اللي تنن دران تلاتة 21 ga watan Sha'ban hijira nan Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam daga Makka zuwa Madina shekara ta 1447 wanda ya daidai da 9 ga watan 2 miladi Isa dan Maryam alaihi salatu wassalam shekara ta 2026 taimako Allah madaukakin sarki muke biye da tafsirin alqur'ani mai girma na wannan shekara wannan kuma shine majalisin mu na goma daidai a cikin tafsirin alqur'ani mai girma na wannan shekara wanda zamu tashi farkon suratul fatiha ga rubangi subhanahu wataala alhamdulillahi rabbil alamin
a'udhu billahi minash shaitanir rajim
na'am
bismillahir rahmanir rahim alhamdulillahi rabbil alamin
نعم
الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين.
نعم جزاك الله خيرا. نعم وانا سورة كما قوة سورة سورة الفاتحة زامن شهدا وداؤك كما يرد مكسابا قبانهم هارا فسر آيوين سورة سورة الفاتحة شهيدا متهركو أكم مقصود السورة جيغو نوانا سورة من البركة ودتكي سورة الفاتحة معلومة داما سنجي مغانا أكم جيغو وانا سورة لكي واندا سكي مغانا أكم جيغو سورة الفاتحة أكو شيخ الإسلام ابن تيمية يكي تيوى وانا سورة ربنتا ينا يبوغ أبنجي سبحانه وتعالى rabinta kuma addu'a gabawa idan rabinta addu'a rabinta kuma abin da ya shahi yabo ga Allah madaukakin sarki haka Badruddin Zarkashi yake cewa suratul fatiha abinda ta kumsa tabbatar da tauhidur rububiyya da kuma komawa ya zuwa ga addinin musulunci komawa ta gaskiya da neman tsari da kariya daga addinin Yahudawa da Nasarawa Badruddin al-Biqai yake cewa wannan sura tana da babban guri babban shiku dan ta tabbatar da tantantar godiya da sifanta ta kamala ga Allah madaukakin sarki kuma yake cewa wannan sura take bance Ubangiji subhanahu wataala da mulkin duniya da lahira wannan sura ta tabbatar ma da Allah da bautar shi kuma ta nuna mamu neman taimako da nema agaji ba a yin shi ne a wajen kowa sai wajen Allah madaukakin sarki haka wasu daga cikin malumai masu littafin al-mukhtasar fi tafsir al-Qur'an al-Karim suka ce suratul fatiha jigonta shine tabbatar da bauta tsantsa ga Allah madaukakin sarki dan muka diba waɗannan maganganu za mu ga cewa suna tikewa akan babban jigo wanda shine athana'u walhamdulillah yaba ma Allah subhanahu wa ta'ala da godiya gare shi wadu'a haka kuma da yin addu'a waliltija da komawa ila Allah zuwa ga Allah kuma waɗannan maganganu sukan iya gamewa cikin fadar cewa suratul fatiha ma'anarta yabo ga Allah da addu'a ga gabawa ina babban wannan jigo na wannan sura ta zo ne dan ta yaba ma Ubangiji subhanahu wa ta'ala haka kuma ta zo ne dan ta tabbatar ma Ubangiji subhanahu wa ta'ala cikakkar ibada kuma ta zo dan ta gwada mana yadda za mu roki Allah madaukin sarki domin ya biya mana bukatunmu shahidan mu ta biyu akan suna na wannan sura suratul fatiha tana da sunaye daban-daban malumai sun zana sunayenta sama da suna biyar sunanta na farko ana ce mata fatihatul kitab wadda ta bude wannan littafi alqur'ani mai girma dalilin da yasa ake ce mata fatihatul kitab kuma hadisi a cikin sahihul bukhari da muslim hadisin ubadah ibn samit yarda Allah tabbata gare shi yake cewa manzo sallallahu alaihi wasallam ya ce la salata liman lam yaqra bi fatihatil kitab babu sallah da duk mutunan da bai karanta fatihatil kitab ba ita ce suratul fatiha ashi wannan hadisi ya nuna mana wannan sura ana ce mata fatihatil kitab sunanta na biyu ko kuma gabanin mu ce ga sunanta na biyu ibn jarir at-tabari yake cewa an sa mata suna na fatihatul kitab summiyat fatihatul kitab saboda mi li'annaha yuftatahu biha bi kitabati hal masahif ana bude rubutun littattafai shine alqurani mai girma da wannan sura kuma an sa mata fatihatul kitab saboda ita ake bude salloli na farilla da nafila shi wannan sura sunanta kenan na farko fatihatul kitab haka sunanta na biyu ummul qur'an ana ce mata uwa ta alqur'ani mai girma haka da ibnu jarir at-tabari yake cewa an sa mata ummul qur'an saboda ta girma dukkan wata sura ta gabaci dukkan wata sura ta alqur'ani mai girma sannan kuma ma'anarta ta mamaye dukkanin abin da ke cikin alqur'ani mai girma baki ɗaya inshi kuma wannan dalili da yasa ake ce mata ummul qur'an hadisi a cikin littafin imam al-bukhari wanda aka yi sanin da sahihul bukhari daga aisha yarda Allah tabbata gare ta take cewa kana an-nabiyyu sallallahu alaihi wa sallam yukhaffifu ar-rak'atayn allatayn qabla salati as-subhi wazo sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ya kasance yana takaita raka'o'i guda biyu wanda ake yi gabanin as-sallat asuba hatta inni la aqulu lam yaqra illa bi ummil kitab hamma sai ina tunanin bai karanta komai a cikin raka'o'in nan sai ummul kitab aisha sai ta ga wannan sura da suna ummul kitab sunanta na uku kamar da ya tabbata a cikin sahihul bukhari dai hayyau daga abi huraira da Allah tabbata gare shi yake cewa annab sallallahu alaihi wa alihi wa sallam yana cewa ai annab sallallahu alaihi wa alihi wa sallam yana cewa ummul qur'an hiya sab'ul mathani wal qur'an al azim ummul qur'an ita ce fatiha uwa ga alqur'ani ita ce ayoyi guda bakwai kuma ita ce ma alqur'anin mai girma ashe wannan yana nuna mana alqur'ani mai girma ko kuma wannan sura ana ce mata ummul qur'an ko kuma ummul kitab ko kuma as-sab'ul mathani dan haka ana ce mata as-sab'ul mathani saboda ta kumshi ayoyi guda bakwai kuma babu sabani a tsakankanin malamai marwayta makaranta na alqur'ani mai girma cewa ayoyin wannan sura guda bakwai ne ana ce mata mathanin saboda tana yabo wajen karanta ta ga Allah subhanahu wa ta'ala ashe yabon da ake yi ma Allah subhanahu wa ta'ala shine mathani shine daga at-tathniya ne ko kuma daga athana ne athana'u shine yabo to ita kuma suratu thanna tana yabo ga Allah madaukin sarki to shi yasa ake ce mata as-sab'ul mathani haka ibnu jarir ibn tabari da ibnu ashur da ibnu kathir da ibnu atiya sai kawo a cikin littafin su na tafsiri wannan sura sunanta na gaba ana ce mata suratul hamd ana ce mata suratul hamd me yasa ake ce mata suratul hamd hadisi ingantacce a cikin littafin imam al-bukhari daga abi sa'id al-khudri daga abi sa'id ibn al-mu'alla radiyallahu ta'ala anhu yake cewa annab sallallahu alaihi wa alihi wasallam ya wuce akan wani mutum ya wuce yana wani mutum yana sallah lokacin da ya gama sallah annab sallam sai ya kira shi da ya zo wajen shi sai yake cewa annab sallallahu alaihi wa alihi wasallam ya kira wani mutum falam yatihi hatta sallaitu yake cewa manzo ya kira ni yaji sa'id ibn al-mu'alla ya da Allah tabbata gare shi yake cewa annab sallallahu alaihi wa sallam ya kira shi alhali yana sallah falam yatihi sai bai zo ba hatta sallaitu har sai da na gama sallah ya ji wannan sahabi thumma ataitu sai na zo shan manzo fa qala ma manaka an ta'tiya me ya hana ka ka zo fa qultu kuntu usalli yati ya rasulullah ina sallah ne fa qala alam yaqul illahu baka shi ba Allah madaukin sarki yana cewa ya ayyuhal ladina amanu istajibu lillahi wa lirrasuli
idza ja'akum lima yuhyikum
na'am
wa la'amu anna Allah yahulu bainal mar'i wa qalbihi
Annabi sallallahu alaihi wasallam yace baka shi ba Allah yana cewa ya ku masu imani istajibu lillah ku karba ma Allah idan ya kira walir rasuli da manzo idza da'akum lima yuhyikum idan sun kira ku zuwa ga abinda zai rayar da ku thumma qala nan take sai Annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa ala u'allimuka a'zama suratin fil qur'an bazan gaya ma ba mafi girman sura a cikin alqur'ani قبل ان اخرج من المسجد غبانه اهتلق wannan masallaci fa dhahaba an-nabiyyu sai annabi sallallahu alaihi wasallam yatahi li yakhruja domin ya hita min al-masjid daga masallaci fa dhakartu wannan sahabi yace sai na tuna nace mai ya rasulullah kace zaka ga ya man a'zamu sura sai annabi sallallahu alaihi wasallam yace alhamdulillahi rabbil alamin alhamdulillah ita ce wadda surar da ta yi kowace girma hiya sab'ul mathani ita ce ayoyi masu yabo guda bakwai wal qur'anul azim alladhi utitu kuma ita ce ma ginshikin bayan alqur'ani mai girman da aka bani shi wannan yana nuna mana sunayen wannan sura tana da sunaye da dama akwai sunayenta wanda sunaye ne tauqifiyya ubangiji subhanahu wata'ala shine ya zaban mata waɗannan sunaye haka akwai kuma sunaye wanda ake yi mata na ijtihadin malumai daga cikin malumai akwai masu ce mata wannan sura ana ambatar ta da ash-shafiya mai warkarwa ana ambatar ta siffarta kenan haka ana ambatar ta da ar-ruqya saboda ana ruqya da ita ana magani da wannan sura dan haka kenan wannan sura tana da siffofi daban-daban kuma tana da sunaye daban-daban kamar yadda muka saba gani idan ka ji abu ya cika suna yana nihin yana da falala yana da kuma tugumushi abu na gaba shin hidan mu ta uku akan wannan sura gabanin muhara fasar ayoyinta shine saqo risala na sura Ubangiji ta'ala ya bude wannan sura da fadar shi alhamdulillahi hazwa ghairil maghdubi alaihim waladdallin to amma malamai suka ce Allah ya kasa wannan sura waiwai guda biyu falle guda biyu domin a cimma wancan babban guri a waiwai na farko daga fadar Allah alhamdulillahi rabbil alamin hazwa fadar Allah iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in wannan yana nunin godiya da yabo wanda bawa ke ma Allah subhanahu wa ta'ala kuma wannan yana nuna mamu lalle Allah madaukin sarki ya bude wannan sura ne da yabo da godiya gare shi subhanahu wa ta'ala waiwai na biyu ko kuma kismi na biyu ko halle na biyu na wannan sura yakan fara daga fadar Allah subhanahu wata'ala ihdinas siratal mustaqim siratal ladina an'amta alaihim ghairil maghdubi alaihim walad dallin hayya zuwa karshe wannan yana nuna mana addu'ar da bawa ke yi nema wajen Allah subhanahu wata'ala domin ya bayyana mai hanya ta gari siratal mustaqim kenan hayya zuwa karshen sura Imam al-Qurtubi yake cewa wannan waiwai na ƙarshe shine ma'anar fadar Allah subhanahu wata'ala qassamtu as-salata baini wa baina 'abdi nisfaini na kasa sallah yanzu Ubangiji subhanahu wata'ala tsakani na da bawa gida biyu wannan shine hanyar da surar Tabbi ba dan komai ba dan ta cika wancan babban shigo wanda muka gayi a cikin horgon karatu wannan sura tana da falala tana da kuma abin da take banta da shi wanda manzo sallallahu alaihi wa alihi wasallam ya tabbatar da shi ita wannan sura haske ce suratul fatiha nurun kuma ba taba ba kowane ba daga cikin annabawa Allah subhanahu wataala irin abin da aka ba manzo Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam mu wannan sura ita ce aka ba annab sallallahu alaihi wa alihi wasallam shi sa hadisi ya tabbata a cikin sahih al-bukhari da muslim daga abdullahi dan abbas yarda Allah tabbata gare shi yake cewa bainama jibrilun qa'idun inda an-nabiy sallallahu alaihi wa sallam sami'a naqidan min fawqihi farafa ra'sahu fa qala hadha babun min as-sama'i futiha al-yawma lam yuftah qattu illa al-yawm annab sallallahu alaihi wa sallam yake cewa wannan wata kofa ce aka bude a sama ba a taba bude wannan kofar ba ko su guda sai yau fa nazala minhu malak sai malaika ya sabka fa qala hadha malakun nazala ila al-ard lam yanzil qattun illa al-yawm ga wani malaika dan ya sabka daga kofar da ba a taba buda ta ba siran nan haka shi ma malaikan bai taba sabka ba a bayan kasa siran nan fa sallama sai sallama وقال ابشر يجي مع النبي صلى الله عليه وسلم ابشر بنورين اوتيتهما البشرينك ده haske guda biyu da aka baka sai wannan manzo yake cewa lam yu'taha nabiyyun qablaka ba taba ba wani annabi bagabaninka ya kai annabi Muhammad صلى الله عليه واله وسلم wannan manzo yake cewa idan malaika yake ce ma annabi صلى الله عليه وسلم na zo ma da haske guda biyu ba taba ba wani wannan hasken ba gabaninka sai yake ce mai fatihatul kitab ita ce alhamdulillahi rabbil alamin hayya zuwa karshe wa khawatima suratul baqara ko kuma wa khawatima suratul baqara da kuma karshen suratul baqara shine amana ar-rasul hayya zuwa karshen sura wannan manzo malaika kenan yake ce ma annab sallallahu alaihi wa sallam lan taqra bi harfin minhuma illa utitahu ba za ka karanta ba wani harafi daga cikin waɗannan harufa face sai an baka abin da kake bukata a ciki shi wannan sura tana da falala haske ne ga duk mutunan da ya lizumci karanta ta za ta haskaka mai rayuwar shi kamar yadda wannan malaika ya zo daga kofar da ba a taba sabbude ta ba a duniya bai taba sabka ba a duniya zuwa ga annabin da ba a taba kamancece ne shi ba a duniya kuma malaika daga wajen Allah ya albishir yace mai abshir kai bishara albishirinka ya kai annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam shi yasa wannan sura daga cikin manyan mutane salafus salih suka lizumce ta suke karanta ta dare da rana suratul fatiha an tambaye shaykhul islam ibn taymiyyah menene sirrin ka yace suratul fatiha arwaitu cewa ibn taymiyyah idan yayi sallah ya gama azkarun na sabah wal na sabah da sahi to yana yin zauna a cikin masallaci babu abin da yake nanatawa yake karantawa sai suratul fatiha har lokacin da rana take fitowa sai ya tashi yayin salatul shuruq sannan ya cigaba da abin da zai Ajan bai meye sirrin shi tsakanin shi da Ubangiji subhanahu wata'ala ce babu wani abin da yake yawan neman kusanci a wajen Allah subhanahu wata'ala kamar karatun suratul Fatiha haka Imam Sa'idi cikin littafin shi yake kawowa suratul fatiha tana zama dalili na haske a cikin rayuwar bawa duk mutunan da ya lizumci karatun alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanur rahim to yana har zuwa karshen sura yana tattare da wani haske wanda babu wanda aka taba ba wannan hasken sai annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam haka wannan sura da karanta ta bawa yake yin magana da ubangiji subhanahu wataala tahsulul munajatu fi ssalati bainal abdi wa rabbi idan mutun yana sallah babu inda Allah ke maida mai magana sai yana karatun fatiha in kai ruku'u kana subhana rabbil azim Allah bai maida ma in kana subhana rabbil a'la a cikin sajada ubangiji bai maida ma in kana zauna kana zaman tahiya ba a maida ma amma idan kana tsaye lokacin da kai addu'a bude sallah kana karanta fatiha to ubangiji ta'ala yana maida ma magana hadisi tabbatacce a cikin sahihul bukhari da muslim daga abi huraira annab sallallahu alaihi wa alihi wasallam yake cewa man salla salatan duk mutunan da ya salla lam yaqra fiha bi ummil qur'an bi karanta ba a cikin wannan sallar da ummil qur'an ita ce fatiha manzo yake cewa fa hiya khidashu wannan sallar tashi bata cika ba wasu malamai sun ce khidashu durmiyayye salla ce annabi sallallahu alaihi wasallam yana cewa khidashu durmiyayya ce khidashu durmiyayya ce har sai da gayi su uku yace ghayru tamamin ba tare da ta cika ba yadda ake so fa qila li abi huraira sai aka ce ma abu huraira yarda Allah tabbata gare shi inna nakunu wara al-imami mu muna kasancewa bayan liman fa qala iqra biha fi nafsika abi huraira yace ka karanta ta a cikin ranka fa inni sami'tu rasulullah sallallahu alaihi wa sallam yaqulu domin ni na ji annabi Muhammad tsira da aminci Allah ya tabbata gare shi yana cewa qala Allahu ta'ala Allah madaukin sarki ya ce qasamtu ssalata baini wa baina 'abdi nisfaini na raba sallah tsakani na da bawa na gida biyu wa li 'abdi ma sa'ala kuma abinda bawa na yarruka na bashi fa idza qala al-'abdu idan bawa yace alhamdulillahi rabbil alamin yabo da godiya sun tabbata ga Allah ubangijin halittu sai Allah ya ce hamadani 'abdi bawa na ya yaba min shi yasa shi idan kana sallah sai aka liman ko kai dai kace alhamdulillahi rabbil alamin to akwai maidowar da Allah subhanahu wataala yake ma yace bawa na ya yabe ni idan bawa yace arrahmanur rahim sai Allah yace athna alayya 'abdi idan kace arrahmanur rahim Allah ne rahama mai jin kai Allah sai ya ce athna alayya abdi bawa na yayi yabo gare ni wa idza qala maliki yawmiddin idan bawa yace maliki yawmiddin sai Allah ya ce majjadani abdi bawa na yayi kamba ma ne ya girmama ni wa qala marratan fawwada ilayya abdi a wani lokaci kuma ubangiji ta'ala sai ya ce Allah bawa na ya maido al'amarin baki da yake zuwa gare ni fa idza qala iyyaka na'budu idan bawa yace ya Allah iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in sai Allah ya ce mai hadha wa baina hadha baini wa baina 'abdi wannan yana da ni da bawa na iyyaka na'budu na Allah kenan wa iyyaka na bawa kenan wa iyyaka nasta'in iyyaka na'budu ya Allah kai muke bauta ma shine na Allah wa iyyaka nasta'in kuma gare ka muke neman taimako wannan na bawa ne sai Allah ya ce mai wali 'abdi ma sa'ala abinda ka roƙa na taimako kuma yana nan Allah ya baka fa idza qala idan bawa yace ihdinas siratal mustaqim ka shiryar da mu tafarki mai kyau siratal ladina an'amta alaihim tafarkin wanda kai ni'ima ya zuwa gare su ghairil maghdubi alaihim waladdallin ba wanda kai hushi ba gare su ko kuma fatatu qala hadha li 'abdi wa li 'abdi ma sa'ala sai Allah ya ce wannan na bawa na ne kuma abinda bawa na ya roƙa na bashi shi wannan yana nuna mana suratul fatiha tana da falala tana da tugumushi tana da baiwa idan bawa na karanta ta yana munajati ne da Allah subhanahu wataala abinda malamai suke tattaunawa shin wannan yana abu kuwa ne a cikin sallah kadai kuku idan bawa yayi zaune yana karantawa har inda ba cikin sallah ba yana samu wannan falala abinda hadisi ne ya tabbatar da shi a cikin sallah an tambaye Sheikhul Islam Ibn Taymiyyah me yasa yake yawan karanta ta yace ahtasibu an yarudda alayya Allah ci ina tunanin in na karanta ta Allah subhanahu wataala zai maido mana koda ba cikin sallah ba wannan sura tana da falala ta uku cewa ba a kar babu sallah ga duk mutunan da bai karanta ta ba ha haka falalarta ta hudu tana nuna cewa ita wannan sura ruqya ce kuma waraka ce tare da izinin Allah subhanahu wataala hadisi a cikin sahih bukhari na sa'id ibn khudri radiyallahu ta'ala anhu yake cewa wasu daga cikin mutanen annabi sallallahu alaihi wasallam sun yi balaguro suka sabka a wani gari daga cikin garuruwan larabawa suka nemi a ba su makwanci a kula da su saboda bakuncin su amma mutanen garin nan suka kiya ana nan gurin sai abin halibi wasu ce maciji wasu kuma su fassara da kunama wani abu ya halbi sarkin wannan garin aka yi ta neman magani ba a samu ba mutanen gari suka rugo wajen baki suka ce ma baki mu ga abin da ya samu sarkin garin mu ba mu sani ba ko tattare da ku akwai magani bakin nan su ne sahaba nan Muhammad sallallahu alaihi wasallam ku sai kasa a guyuwa ba wasu daga cikin wani daga cikin sahabbai sai yake cewa na'am shi yana da magani har sahabbai suna kallon shi taya aka yace yana da magani yace a tahida shi wajen sarki aka zo da shi wajen sarki yayi sharadi yake cewa ba za mu maka wannan magani ba mu ma sai idan za ku ba mu makwanci za ku ba mu abin da za mu ci kuma za ku ma biya mu kudi saboda da harko ba kuma mu wannan ba aka ce to babu lai ga makwanci ga abin da za su ci kuma aka ba su dukiya ta tumaki da awaki mai yawa wannan take sai ya karanta mai alhamdulillahi rabbil alamin hayya zuwa karshe sai sarki ya warke kamar babu abin da ya cije shi to abinka da sahabbai duk abin da ya wakala tsakankanin su ba za su fara magana ba akan shi sai idan an samu abu ba za su wani amfani da shi ba sai sun kai manzon Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam wannan take waɗannan sahabbai suka ji wajen manzo sallallahu alaihi wa alihi wasallam suka kai mashi da suka kai mai sai annabi sallallahu alaihi wa sallam yake cewa ma yudrika annaha ruqya wa yassanar da kai cewa wannan surar ruqya ce ana magani da ita annabi sallallahu alaihi wa sallam yace shi ma a ba shi ka san shi daga cikin dabbobin da aka bado saboda an karanta Fatiha an samu lahiya sai malamai suka ce ashe suratul Fatiha sura ce wanda ake karantawa domin a samu waraka bisa ciwo wanda ya bayyana ko bisa ciwo wanda bai bayyana ba ana karanta ta kai tsaye a daidai bagiran da ke ma mutum ciwo ko kuma a karanta da ruwa a yi wanka a sha ko kuma a yi ta karanta ta haka tana maganin ababe da dama na daga cikin matsalolin mutane suratul fatiha makiyya ce malamai baki daya mafi yawancin su sun tayyana cewa wannan sura makiyya ce ta sabka mana gaban annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam ya hijira daga Makka zuwa Madina Allah subhanahu wa ta'ala yake cewa wa laqad atainaka sab'an min al-mathani wal qur'an al-azim walmai suka ce wannan aya ta sabka a cikin suratul hijr ita kuma aya ce wadda ta sabka a garin Makka don haka ita ma suratul fatiha kenan da dama daga cikin malamai suka ce wannan sura ta sabka ne a ina a garin Makka suratul fatiha ita ce sura ta farko da ta sabka daga horkwanta har zuwa ƙarshe asabke sura cikin alqur'ani tun daga alhamdulillahi rabbil alamin har zuwa ghayril maghdubi alaihim waladdallin ita ce ta farko amma abin da ya fara sabka na alqur'ani mai girma ita ce sura ta biyar Allah madaukakin sarki ya fara sabkan da iqra'a bismi rabbikal ladhi khalaqa khalaqal insana min 'alaq sannan suratul mudaththir sai suratul muzammil to sura ta biyar ita ce suratul fatiha kuma ita ce ta farko wadda aka fara sabki ayoyinta baki daya daga farko har ya zuwa ƙarshe. Wannan sura suratul fatiha tana da hukunce-hukunce na shari'a. Suratul fatiha sura ce wadda ake gayin hukunce-hukuncenta cikin abin da ya shafi karanta ta a cikin sallah. Kamar da muka fara jawabi a jiya cewa suratul fatiha da basmala za a karanta su a cikin sallah ko ba za a karanta ba, mun shi yadda malaman mazhabobi suka karkasu akan wasu sun ce bismillah tana daga cikin fatiha, wasu kuma sun ce ba ta daga ciki. To ita suratul fatiha alhamdulillahi rabbil alamin, dukkanin malumai sun tabbatu cewa za a karanta wannan sura a cikin sallah. Abinda suke yi magana akan shi shine idan za a karanta ta, za a karanta ta ne duka koko za a karanta mahi yawancin ayoyin da ke da kwai ciki, koko limamin in ya karanta shi ma mu ba sai ya karanta ba. Wannan ne malamai suka yi sabani. Daga cikin sabanin da malamai suka yi sun yi maganganu guda uku. Magana ta farko kamar maganar bismillah, maganar bismillah basmala kenan, cewa za a karanta ta duk mutunan da ke liman to wajibin shi ne ya karanta alhamdulillahi rabbil alamin. Haka mutunan da ke sallah shi kadai wajibin shi ne ya karanta alhamdulillahi rabbil alamin. Amma idan ya zamana inda suka yi sabani kenan, idan ya zamana li mai sallah yana biyan liman to kuma shi limamin yana jin karatun shi, shi ma mu yana jin karatun liman, ga ka bayan liman, liman na karatu, shin za ka karanta suratul fatiha ko kuma ba za ka karanta suratul fatiha ba? To da wasu daga cikin malumai sun ce idan kana bayan liman sai liman yana suturta karatu, ma'ana ana sallah azhar ko la'asar ko kuma ka shigo masallaci ana raka'o'i biyu na ƙarshen sallar isha ko kuma ana raka'a ƙarshe ta magariba inda liman yana suturta karatu, to wannan wajibi ne da limamin da mamu kowa sai ya karanta alhamdulillahi rabbil alamin. To amma idan ya zamana shi liman yana karatu kuma kai kana jin karatun liman ko ta hanyar lasifika ko kuma kana kusa da shi a cikin masallaci, to anan malamai suka yi magana guda uku. Magana ta farko, magana Abu Hanifa. Abu Hanifa yake cewa ba za ka karanta wa bayan liman saboda mi karatun liman ya ishe ka. Imamu Malik yace ba za ka karanta wa bayan liman saboda karatun liman ya ishe ka. Imam Shafi'i yayi magana a wani wuri yace ba za ka karanta ba, a wani wuri yace za ka karanta ba. Ma Imam Ahmad ibn Hanbal ya tahi akan cewa za ka karanta wannan Fatiha ko kana bayan liman, kana jin karatun liman ko kuma ba ka jin karatun liman. To dan haka wannan mas'ala za mu ga cewa babbar mas'ala ce, tunda ita suratul Fatiha kamar yadda muka karanta a dasanmu na farko, wannan sura sura ce wadda take da falala. Annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa la salata babu sallah ga duk mutunan da bai karanta suratul fatiha ba, duk wanda bai iya fatiha ba to ya tabbatar da abin da yake na duke duke ba sallah ba ce. Haka Annabi sallallahu alaihi wasallam ya gayyi hadisin Ubadah ibn Samit, la salata liman lam yaqra bi fatihatil kitab, ko kuma la salata liman lam yaqra bi ummil kitab, babu sallah ga duk mutunan da bai iya fatiha ba to wannan mutunan baya da sallah. Amma Abu Hanifa shi anan yake ganin yana iyuwa mutunan da bai iya karatu babba kauye ne yauyan musulunta kuma aka ce yi sallah, to dan bai karanta fatiha ba wannan sallah shi a tunanin Abu Hanifa sallah tana iyuwa tayi, sai zamana waccan la salata ya zama ai babu cikakken ladar sallah ake nihi ba kore asalin sallah ba. Kuma dalilin ya sai ke cewa Allah madaukakin sarki yana cewa faqra'u ma tayassara min alquran, ko karanta abin da ya saukaka na daga alqurani mai girma. Amma Imam Shafi'i da Imam Malik ibn Anas da Allah tabbata gare su waɗannan malumai da Imam Ahmad ibn Hanbal dukkan waɗannan uku sun tafi akan cewa la salata illa bi fatihatil kitab, wannan yana nahin babu sallan ne baki daya sai an karanta suratul fatiha. Naga kowane musulmi wajibin shi ne, tilas din shi ne, namiji da mace, yaro da babba, sai ya koyi fatiha. Alhamdulillahi rabbil alamin, arrahmanur rahim, maliki yawmiddin, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, hayya zuwa karshe, ghairil maghdubi alaihim waladdallin, amin. Idan ka shi liman yana salla a wannan lokacin, yana ghairil maghrubi alaihim waladdallin, ka sallama sallar ka tahiyyarka, saboda da kai da shi in kun yi tsayuwa kun yi salla babu salla. Dole sai mutum ya karanta wannan fatiha, sannan ne ingantaccen salla take tabbatuwa a gariya. Malamai kamar da muke bayani suka ce wannan salla idan kana bayan liman, inda yake da iskali babba kenan, yanzu mutum ne ke salla bayan liman kuma yana jin karatun liman, to zai karanta fatiha koko ba zai karantawa ba? Imam Malik da Imam Shafi'i da magana Imam Abu Hanifa suka ce ba zai karantawa ba, karatun liman ya ishe shi. Amma Imam Ahmad ibn Hanbal yake cewa wajibi ne ya karanta wannan fatihai. Sai aka tambaye shi, ya imam, ai asalin ayar da tasabka na cewa in ana karanta alqur'ani mai girma, wa idha quri'a alqur'an fastami'u lahu wa ansitu la'allakum turhamun, ta sabka ne sahabba annabi sallallahu alaihi wasallam ana salla, manzo sallallahu alaihi wasallam yana karanta fatiha a bayan shi sahabbai suna karantawa. Da aka gama sallah sai Allah ya ce mata, wa idha quri'a alqur'an, idan ana karatun alqur'ani fastami'u, ku saurara, wa ansitu, ku yi shiru, la'allakum turhamuna, tabbas in kun yi haka za ku samu rahama Allah subhanahu wa ta'ala. Wannan shi ya nuna mana ne, ya nuna mamu ashe in ana sallar liman kana jin karatun shi to ba za ka karantawa ba. Amma Imam Ahmad yace a'a, za a karantawa lokacin da liman yake yin shuru kadan. Shi yasa zaka ga hukuncin limanci ba kowa bane dan yayi karatu za a dauka ce wani zaman liman. Zaka wasu daga cikin limammai yana cewa ghairil maghdubi alaihim waladdallin, ana amin, zai fara fatiha. Wasu kuma daga cikin limammai zaka ce in ya ce ghairil maghdubi alaihim waladdallin, zai shuru na minti daya zuwa minti biyu gabanin ya fara wata sura, dan mi? Saboda mamu na bayan shi su karanta fatiha. Wannan kuma shi ne abinda mazhabar ta Hanabila take aiki da shi, wanda idan mutum ya je sallah ta umara, ya je aikin umara ko aikin haji, zai ga duka limammai na ƙasa mai tsarki suna yin shuru ba dan komai ba, dan mamu su karanta fatiha, saboda su a mazhaba ta Imam Ahmad ibn Hanbal wajibi ne, tilas ne, idan baka karanta ba sallar ka ba ta yi ba. Kamar da muka karanta hadithin Abu Huraira, yanzu cikin falalar fatiha sahabbai suka tambaye shi, ya rasulullah, in muna tare da limanwa, yace to ai falalar za ta barinka? To idan ana tare da liman wajibi ne sai an karanta. Amma wannan matsala malumai sun kai sun dawo a kanta. Da haka wasu daga cikin malamai kamar da muke a nan wajenmu, idan kana jin karatun liman to ba za karanta ba, amma idan ba ka jin karatun liman to ya zama wajibi ka karanta. An yi munakasha wannan dalilai da muka gai, wasu daga cikin malaman an ba su amsa, amsa nagartatta, cewa tunda karatun liman bima tathbutur raka, menene ke sa a ce wani ya samu raka a cikin sallah? Suka ce idan ya samu ruku'u, to duk sallar da ka iske ruku'in ta ka duka sai a ce wagga raka a ka same ta, to ai baka samu karatun fatiha ta ba. Idan karatun fatiha liman yana dauke shi, da wannan malikiya suka ba da hujja da sauran malamai, abinda dai malamai suke gai duk littafin za karantawa za su ce ma idan ka nazo da sai ka karanta fatiha kuma ka samu limamin mai daga kafa, to in ya gama karatun fatiha ka iya karanta fatiha ka. Haka idan ka nazo da cewa idan kana jin karatun liman ba sai ka karanta ba, to sai ka bari ka saurari karatun liman, karatun liman ya dauke ma karatun ka da fatiha. Amma idan kana nesa da lasifika ko aka yi kufir ko sallar da ba a karantawa ake suturtawa, to wannan wajibin kowa ne sai ya karanta Fatiha mamu ko kuma wanda ake limanta da liman da wanda ke bayan liman kowa zai karanta Fatihar shi domin wannan sura ta inganta ko kuma domin sallar shi ta inganta to amma cikon maganar mu na shi shine yanzu malaman da suka ce sai an karanta irin Imam Ahmad ibn Hanbal a wata magana ta shi mazhabar Hanabila to kuma sun tahi akan cewa bismillah ba aya bace aya ce daga cikin alqur'ani ne a cikin suratul fatiha dan haka zaka ji limamman su wani lokaci suna karanta bismillahir rahmanir rahim a bayyane a cikin loudspeaker sannan su karanta fatiha saboda mazhabin da suke bibiya sun gamsu da cewa bismillah aya ce daga cikin suratul fatiha wanda kuma ya tahi akan ba aya bace zaka shin yana bude karatun shi ba tare da sirrantawa ba Imam Malik yake cewa za a karanta bismillah inda ake bayyana karatu a sirranci haka inda ake sirrantawa ma za a karanta basmala a sirranci wannan shine abin da ya shahi hukunta na suratul fatiha da bismillah na fiqhu wanda ya shahi sallah wanda muke a yau da gobe mu tsokacin da zamu ga musulmi baki daya wanda suke sauraron mu wajibin mu ne wannan addini mu bashi muhimmanci mu tabbatar da cewa ba abu bane na kagada abu ne wanda zawa ake a koya da dama daga cikin musulmi sallolin mu a yau muna yi ne yadda muka gani mun tasa musulmi kakannin mu musulmi uwayen mu musulmi abokannin mu duka musulmi to za ka ganin haka muke yin sallah wani bai san mai ake karanta alhamdulillahi rabbil alamin hayya zuwa karshe wani zai ce ma bakin shi yayi nauyi ba zai iya karanta fa karatu ba yanzu babu wani wanda bakin shi yayi nauyi sahabban nan na manzo sallallahu alaihi wasallam da aka sabkar da alqur'ani a lokacin su mai yawanci sun kai shekara 40 shi ma wanda aka ba qur'anin ba a bayan shi ba sai da kai shekara 40 kuma sai abubakar sun girme shi kidan dan haka sun wuce shekara 40 aka ba da alqur'ani shi yasa ubangiji ta'ala yake cewa ya saukake ambato karatu na alqur'ani mai girma dan haka maza da mata wajibin mu ne mu koma makaranta mu nemi mutum nagartacce wanda zai rufa mana asiri ba malamai ba wanda ba su iya sirri ba ka zauna a gaban shi ya koya ma Fatiha ya koya ma yadda ake sallah haka mata su ma su nemi mata ƴan uwan su malamai mata suna da yawa ba wanda za su zuwa ba suna bada labari jiya wani ya tambaye ni sallah jiya wani yayi kaza a'a wanda zai koya ma kuma ka iya cikin mutunci da rahin asiri akwai su ko ina da haka wajibin mu ne idan dai muna so mu mutu mu tsira da wannan addinin namu to wallahi sai mun koye shi yadda annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya zo da shi a kalkashin wannan har yanzu idan ka bi sallah da dama a cikin garuruwan ga in ana azhar an yi baka sani ba to babu laye amma babu wata kara da mutun zaye bayan limamin da bai Fatiha ba wata rana muna sallah tare da wani liman yana kai ghairil maghdubi alaihim waladdallin naje ya kirmusu abin da ya ga dama ya gai duka masallaci aka ce amin na sallame ne ita wata jama'a suka bi mallan lahiya nace a'a wallahi law arwallah ta ce tawurwali wasu daga ciki da suka mada ce wallahi bai Fatiha ba daga cikin su akwai ƴan agajin mu da dama to malam mu bayan shi muke sallah nace da kai da shi ku ce ku koyi Fatiha amma da shi bai Fatiha ba to kuma suna nan da yawa masallace da dama dan haka babu wata kara magana wala ralina babu kowar shi ko Hafsu wanda ya karanta dalun da ra'un ghairil maghdubi dalun dal ake ce mata kowa ya san yadda ake karanta ta da masu warshi da masu Hafsu ba magana warshi bace da Hafsu wasu ba su iya bane kuma sun kita haya su koya dan haka ita suratul fatiha sura ce wanda wajibi ne tilasi ne dole ne mutum sai ya iya ta domin sallar shi ta inganta malamai suna da maganganu da dama akan wanda bai iya ba dama shi wanda bai iya ba wanda bai sallah da kirista da wanda ba kirista ba da wanda yan musulunta da wanda yan tsuha da wanda yan mutu bai ji ba su wannan lokacin su hukuncin su daban-daban saboda shi musulunci kowa ana mai nisahi daidai gwalgwadon yadda ya samu kansa a ciki akwai wanda zai musulunta shiga aljanna bai ma taɓa sallah ba yanzu yan musulunta gabanin yayi wanka ya rasu kuma aljanna zaya saboda alishim alislam yajibu ma qablahu akwai wanda ya musulunta bai taba azumi ko guda ba gabanin ya fara azumi Ramadan yazo ya rasu akwai wanda shi musuluncin yake gabanin wa'azin yazo a gyara mai musuluncin ya rasu abinda ya samu daidai gaske shi yake to wannan shi ma bai da matsala shi da ba amma nan ana magana wanda ilimi ya mamaye shi yana cikin gari tsakiyar garin da ake taya da ilimi kowane jalibi malamai daban-daban sun zauna duk inda ka je ga malamai nan suna karantar da addini akwai makarantar yara akwai ta manya akwai ta maza akwai ta mata to wannan babu mai hujja zanna yana karanta Fatiha hayya ba mutane sallah ba tare da ayyan Fatiha ba wannan sura Ubangiji subhanahu wataala ya bude ta da fadar shi alhamdulillahi rabbil alamin dukkan yabo da godiya ya tabbata ga Allah subhanahu wataala wanda shine ubangijin halittu nan malamai suka ce Allah ya bude wannan sura da fadar shi alhamdu ba dan komai ba dan ya tabbatar da godiya ya zuwa gare shi saboda godiya horkwanta da karshenta tana cikewa ne gawa ga Allah subhanahu wataala shi yasa dukkan wani yabo da wata godiya ta tabbata ne ga Allah subhanahu wataala shi kadai ake yi mai yabo wanda yabo ne mutlaqan zaka yabo Allah haka kawai to malamai suka ce me yasa ubangiji ta'ala ya bude wannan sura ita ce ta biyar kuma aka bude ta da godiya da a ce mutum zai yi zauna haka cikin mutane sai shi ya ce alhamdulillah to abinda mutane za su tunani ko ya ci abinci ya goshi ko ya tuna wata ni'ima ko ya tuna wata riba ko ya tuna wata nasara ita mahi yawanci in ka shi bawa ya ce alhamdulillah to bayan wata ni'ima ne yake ga yin wannan kalma ta alhamdulillah sai malamai suka ce to me yasa ubangiji ta'ala ya bude wannan sura ta biyar da alhamdulillahi rabbil alamin bayan ma musuluncin a lokacin ana cikin shan wahala annabi sallallahu alaihi wasallam ana azabtar da shi ana mai sharri ana cewa ba Allah ya aiko shi ba amma kawai sura ta biyar ta sabka da alhamdulillahi rabbil alamin sai malamai suka ce abinda yasa Allah ya bude wannan sura da alhamdulillahi rabbil alamin ai yana gwadin cikakkar godiya Allah ya tabbato dukka ya tattaro dukkan wata ni'ima wanda ita ce wanda musulunci tunda aka yi kawo musulunci to godiya ta gama tabbatuwa ga Allah subhanahu wataala wannan kalma ta alhamdulillah tana nuhi ana gayyanta a kowane hali mutum yake ciki ana gayyan alhamdulillah idan bawa na cikin hali na tsanani ana cewa alhamdulillah idan bawa yana cikin hali na walwala ana cewa alhamdulillah idan bawa yana cikin sauki haka ake cewa alhamdulillah a cikin kowane hali annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam yake ba mu labari shi mumuni duk abin da ya gani zai yi godiya ga Allah subhanahu wataala zai cewa alhamdulillah alladhi bi ni'matihi tatimmu salihat haka zai cewa alhamdulillah ala kulli hal mummuni da halin da ya samu kanshi to za ya yi godiya ya yi yabo ga Allah madaukakin sarki wannan sura ita ce sura ta farko wanda ta bude da fadar alhamdulillahi rabbil alamin kuma bayanta surori sun bude ko kuma kalma alhamdulillahi rabbil alamin ta zo wajaje da dama a cikin alqur'ani mai girma ta zo domin ta tabbatar da godiya ga Allah subhanahu wataala na falala da halittu da yayi daban-daban daga ciki a cikin suratul an'am Allah ya bude suratul an'am da cewa alhamdulillahi alladhi khalaqa as-samawati wal ard Allah yake cewa godiya ta tabbata ga Allah wanda ya halicci sammai kuma ya halicci kasai haka ubangiji subhanahu wataala a cikin suratul zumar yake cewa wa taral malaikata hafina min hawlil arsh يسبحون بحمد ربهم وقضي بينهم بالحق وقيل الحمد لله رب العالمين هكا أبنجي سبحانه وتعالى تكن سورة إبراهيم اكتوى الحمد لله الذي وهب لي على الكبر إسماعيل وإسحاق إن ربي لسميع الدعاء هكا باين الله نغري سكتوى وقالوا الحمد لله الذي أذهب عنا الحزن هكا الله مدعو يكن سركي تكن سورة النمل وقال الحمد لله الذي فضلنا على كثير من عباده المؤمنين هكا cikin suratul zumar Allah yake cewa qalu alhamdulillahi alladhi sadaqana wa'ada wa awrathana al-ardha natabawwa'u minha haythu nasha. Haka ubangi subhanahu wa ta'ala yake cewa qudiya bainahum bil haqqi wa qila alhamdulillahi rabbil alamin. Shi wadannan ayoyi ne da dama wanda suke zawwa da hamdala da godiya ga Allah subhanahu wa ta'ala, wanda alkhairin hurku da alkhairin karshe yake tabbatuwa ga Allah madaukakin sarki. Haka kuma alqur'ani mai girma ya bada da ya bude ayi surori da dama wanda suka fara da alhamdulillah, kuma ya rihi wasu surori wanda suka rihi da fadar wannan kalma ta alhamdulillahi rabbil alamin. Insha Allah ta'ala idan Allah ya kai mu gobe za mu ji abin da ya shafi hamdala da inda ake yin hamdala da ma'anar hamdala da falalar cewa alhamdulillah a cikin rayuwar mu ta yau ta gobe da kuma abin da suke jawo mu na alkhairi abin da makaranta daidai. Allah madaukakin sarki ya tara mu da mu da kowa cikin lada wanda muka yi kuskure ko tuntuma harshe. Allah madaukakin sarki ya fi mana sallallahu wa sallama ala nabina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.